الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة شاتر رمضان هجرة تدبود دل حدود 40 دبيار ya dace da 29 ga watan uku shekara ta 2024 muna ci gaba da tafsirin suratu sad daga aya ta 41 insha Allah karatu mu na yau yana dauke da bayani akan jarabawar ayyu jaraba wanda Allah madaukaki yayi ma annabi ayyuba alaihi salam Allah madaukaki yace
wa qur'ana la ayyuba rabbahu wa qadama sama
Allah madaukaki ba mu labarin annabi ayyub alaihi salam yace ma annabi muhammad واذكر عبدنا ايوب كبا دا labarin bawan mu annabi ayyub sai Allah ya ce ma annabi muhammad ya gaya mana labarin annabi ayyub alaihi salam amma ba labarin gaba daya ake so a karanta da mu ba akwai wasu darussa da suka shafi rayuwarsa wadannan gabobi su ne Allah yake son annabi ya karanta da mu kasan shi Allah baya bada labari saboda nishadi saboda haka a ce maka ai annabi ayyuba an haife shi a gari kaza ya girma yayi makaranta kaza ya zama kaza a'a gabar da take da fa'ida ita ce dai Allah zai gaya ma abinda yake son ka karanta me Allah yake so a sanar da mu game da annabi ayyub izna da rabbahu dan kalmar da ya fada anan wato annabi ayyub ya kira Allah mahaliccinsa ya kira Allah me yace masa anni masani ya shaytan shaydan ya taba ni shaydan ya shafe ni binusbin wa azab da cuta kuma da azaba to daidai wannan shine Allah yake son a karanta da mu ai kaga ba labarin gaba daya bane wazkur abdana ayyuba sai aka ce is nada rabbahu anni masani shaytan bi nusbin wa azab abubuwa guda biyu ne na daya Allah yana karantar da mu babu wanda yake da ikon ya tsira daga makircin shaytan sai wanda Allah ya bashi kariya wannan shine dalilin da yasa Allah ya ce a karantar da mu abinda Allah ya ce a karantar da mu iznada rabbahu annabi ayyo ya kira Allah wato ya nemi agajin Allah saboda sharrin wa sharrin shaydan saboda sharrin shaydan sai da annabi ayyuba ya nemi agajin Allah izna da rabbahu anni masani shaytan to wannan ke nuna maka duk addinin ka dukkan halin ka duk imaninka wallahi baka gagaran shedan sai da izinin Allah kuma dole sai ka nemi taimakon Allah dole ne wannan shine yasa Allah ya ce a karantar da mu saboda ikon da Allah ya ba mu shedan ba karami bane Allah ya bashi iko mai yawa dalilin da ke nuna maka ikon da Allah ya bashi yana da yawa annabi ayyub da kansa yake neman agajin Allah akan shedan annabin Allah Allah ka sa mu tsira wannan yana cikin abin da malamai da yawa suka ankara game da ita wannan aya domin idan kana nazarin ayoyin alqur'ani zaka iya ganewa daga cikin malaman da suke nazari akwai ibnu taymiya littafin sa majmu'u fatawa yana mujallal na farko shafin 170 yace fa inna ash-shayatin kanat ta'ridu lil anbiya fi hayatihim abin da ya kamata musulmi ya sani annabawa har suka gama rayuwansu shedanu ba shedan kadai ba duk wani kangararren shedan baya ganin annabi ya fi karfin sa saboda haka duk annabawa shedanu suna kokarin su ga sun bijiro musu suna kokarin su ga sun cutar da su shedan saboda damar da Allah ya bashi saboda haka ba wanda ba zai gwada yaga cewa ya cutar da shi ba wa turidu an tu'ziyahum har annabawa su gama rayuwarsu shedanu na kokarin su cutar da su wa tufsida ibadatuhum sannan kuma suna kokarin su bata ibadarsu yanda ka san shedan yake kokarin ya bata ibadarka haka nan shedan yake kokarin ya bata ibadar annabawan Allah fa yadfa'uhum Allah ta'ala bima yu'ayyidu bihi al-anbiya amma Allah yana bada kariya ga annabawa Allah yana bada kariya ga annabawa saboda kai sa kaga annabi ayyuba ya nemi agajin Allah sai an nemi agajin Allah sai Allah ya bada kariya ta ina suke samun agaji sai ibn taymiya yace na daya min addu'a ita addu'a ai kaga nan addu'a ce annabi ayyuba ya roki Allah na da rabbahu kaga addu'a ce hanya ta farko ta inda annabawa suke samun tsaron Allah game da shedan ta addu'a ne na biyu zikirin Allah na uku ibada na biyu zikirin Allah na uku ibada to idan suka nemi taimakon Allah ta addu'a zikiri ibada za su fara da wannan to idan shedan din bai bari ba sukan ma saka hannu in ma dan ba za a yi sai a yi su annabawa wannan ya tabbata ga manzon Allah domin lokacin da shedan ya zo yana kokarin ya bata mai sallah ya nemi tsarin Allah bai tafi ba ya nemi tsarin Allah na biyu bai tafi ba na uku bai tafi ba manzon Allah sai ya maku da shedani to ba wai Allah bai ji ba bane Allah ya ji addu'a amma ana bukatar sai ka sa hannu kuma kisa manzon Allah ya sa hannu kuma Allah ya bashi kariya sai da ibn taymiya ya faɗi wannan yace to abin da zai baka tsoro shine fa kaifa man huwa dunal anbiya idan shedan bai kyale annabawa ba bai ji tsoron su ba bai ji tsoron darajar da suke da ita a wurin Allah ba yayi kokarin ya cutar da su ta jikunan su da hankulan su da ibadar su me ya zatanka da wanda darajar sa bata kai ta annabin Allah ba kaga kenan mun fi annabawa bukatar hattara da kuma neman taimakon Allah fa annabiyyu فما الشياطين الإنس والجن بما أيده الله تعالى من أنواع العلوم والأعمال شيء النبي ينا سام وتطيرة دق شيطان متاني لنا الجنو تأيرن كارفين دا الله يمسا دا يباشي الله يباشي كارفين توجه إلمي دا أكيد دا إيماني فدا ونيك سام النصارى ومن أعظمها mafi girman wato aikin da in ka rike zaka tsira daga shedan abubuwa guda biyu ne as-salatu wal jihad idan kana sallah akan lokaci to da izinin Allah shedan ba zai nasara akan ka ba don mutumin da yake wasa da sallah to shi da shedan sun kulla shine yace wa aksaru ahadisin nabi fi salati wal jihad akasari hadisan manzon Allah da ma sun shafi ibada min da ya shafi sallah jihadi faman kana muttabi'an lil anbiya duk wanda ke bin sunnar annabawa nasarahu Allah subhanahu Allah zai bashi nasara bima nasara bihi al anbiya irin nasarar da Allah ya ba mu annabawa kaga kenan idan kai riko da sunnar annabi Muhammad zaka samu tsaron da Allah ya ba wa manzon Allah muddin kana bin annabi to Allah zai baka kariya irin ta irin wanda ya ba mu annabi wa amma man ibtada'a minha amma duk mutumin da ya watsi da sunnar manzon Allah ba shi da wani abu sai bid'a fataraka ma amaru bihi min ibadatillahi wahdahu la sharika la kaga kenan kai watsi da abin da annabi ya bar wasiya dan manzon Allah ya bar wasiya ai riko da littafin Allah da sunnar shi sai zaman to ka watsar da wannan ka koma riko da bid'a wattiba'i nabiyyihi fi ma shara'ahu li ummatihi mutun ya bar abin da Allah ya shar'anta shi ga al'umar annabi wabtada'a al-guluwa fil anbiya'i was-salihin ya zamanto mutun ya kirkiro abubuwa wadanda sun shafi wuce iyaka game da annabawa da waliyan Allah fa inna hadha tatala'u bihi shaytan wato ibn taymiya yace duk mutumin da bai bi manzon Allah ba wallahi sai shaydan yayi wasa da rayuwar shi yanda ka san yaro yake wasa da ƙasa haka shaydan zai yi wasa da rayuwar mutum saboda me ya bar tafarkin manzon Allah amma idan ka bi sunnar manzon Allah saboda haka yasa duk wanda zai bi annabawa zai samu tsira tsira tana gare su ai Allah ya faɗa a suratul nahl ayat 99 innahu laysa lahu sultanun ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalu shaydan ba shi da iko akan masu imani kaga kai imani da Allah kai imani da annabi Muhammad wa ala rabbihim yatawakkalu shaydan ba shi da iko akan wanda ya dogara ga Allah innama sultanuhu ala allazina yatawallawnahu wallazina hum bihi mushrikun duk wanda ya riki shaydan so shaydan yana da iko akan sa duk wanda yake shirka idan dai zaka bar Allah to shaydan yana da iko akan ka wannan maganar Allah ne in ka dawo suratul hijri aya ta 42 inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal gawin bayina baka da iko akan su Allah ya ga mai iblis yace baka samun iko akan bayina sai dai wanda ya bi ka in aka samu wani rudadde ya bi ka to magana ta kare saboda haka in ka ga mutum shaydan ya samu nasara a kansa babu shakka ya bar tafarkin annabawa amma in zaka bi tafarkin annabawa to zaka samu tsira wannan shine abu na farko da Allah yake karantar da mu a wannan aya annabin Allah ne mursali ayyo alaihi salam shaydan ya fitine shi yace kiran Allah yace neman agajin Allah kuma Allah ya bashi agaji Allah yana karantar da mu dole ne mu yi hattara game da shaydan akwai hadisin Aisha wanda akwai kuma riwaya ta Abu Umamah al-Bahili wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam wato a zamanin sa sai ga Khalid bin Walid Khalid ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya Rasulullah ni fa in dare yayi ina gane-gane sai in ga ganin wasu abubuwa kamar yadda wani zai ce maka akwai fatalwa waye gane-gane ne kake yi to yana ganin ire-iren waɗannan abubuwa halat bainahu bayna salati ko tashi ne zan yi sallah da daddare sai in ga wani abu yana ta zuwa gashi nan ni ina ganin sai yana kokarin ya raba ni da sallah kuntu afza'u billayl sannan ina cikin kwanciya zan ji na firgita da na ji firgita fa akudu sayfi sai in dauki takobi fala alqa shay'an saboda razanar da nayi idan na dauki takobi a dakin da nake kwance sai in dinga kai sara hagu dama gabas da yamma duk abin da nayi sai in kai mai sara illa barartu bi sayfi kaga wannan akwai hatsari wata rana sai ya kashe matan shi to shaydan ne ya fara wasa da hankalin Khalid sai manzon Allah ya ce masa ya Khalid bin al-Walid ala uallimuka kalimatin ko kana so in gaya maka wasu kalmomi taquluhunna ka rika fada la taquluhunna salasa marratin ba za ka fada sau uku ba hatta yuzhiballahu zalika anka Allah zai kawar maka da wannan abin da kake da damuwarsa sau uku kawai ashe kaga duk wanda ya bi manzannin Allah zai tsira daga sharrin shaydan akwai riwaya da ta zo ala uallimuka kalimatin allamani arruhul amin ko kana so in karanta da kai wasu kalmomi waɗanda mala’ika Jibrilu ya karantar da ni? Kala sai Khalid yace bala ina so ya rasulullah bi abi anta wa ummi fa inna ma shakautu hadha ilayka raja'a hadha minka ai abin da yasa na kawo kuka na gare ka kenan saboda in samu agaji in samu taimakon Allah to sai annabi yace qul ka rika cewa a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa an yahdhurun manzo Allah ya koya mishi wannan to kaga kenan an nemi tsarin Allah an nemi tsaro daga wajen Allah duk wanda zai nemi tsaro daga wajen Allah zai samu to akwai riwaya da tazo a'udhu bi kalimatillahi tammati maimakon tammati mufrada allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma nazala minas sama'i wama ya'ruju fiha wa min sharri فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن wannan addu'a annabi ya karanta da Khalid wannan riwaya ta biyu kenan shine Aisha take cewa falam albas illa layali yasira hatta jaa Khalid bin Walid tace ai ba a samu kwanaki dan kadan ba sai ga Khalid ya dawo wato ba dade ba ba da dadewa ba sai ga Khalid ya dawo da ya dawo ce ya rasulullah bi abi anta wa ummi wallazi ba'asaka bil haqi ina rantsuwa da wanda aiko ka da addinin gaskiya ma atmamtul kalimati allati allamtani salasa marrati ni ban mai wannan addu'an sau ukun ba hatta azhaba Allahu anni ma kuntu ajib duk abinda nake kuka sai da zaman to babu shi Allah ya raba ni da shi babu abin da yake gaba na yanzu yana cewa ma ubali law dakhaltu ala asadin yace fi habsatihi bilailin ko ka san yana ga annabi yace ya rasulullah yanzu karfin hali da Allah ya ban da tsoro abu kadan sai razana ni domin idan ka ji kana samu razana to wannan ita ce addu'ar sa shedan yana wasa da ranka yace yanzu inda zaka nuna min ɗakin da zaki yake ciki a cikin duhu yace ya rasulullahi wallahi zan iya kutsawa to kaga ko Allah ya raba shi da makircin shedan so wannan yana al-mu'jamul awsat na al-imam at-tabarani da kuma al-mu'jamul kabir hadisin ingantacce ne yana silsilatu sahiha hadisin na 2738 wato wannan shike nuna mana manzannin Allah sun nemi agajin Allah game da shedan shi yasa sai muka kwatanta kuma da shi kansa annabi Muhammad kaga shi ma abin da ya faru da shi wanda misali ne daya cikin masu yawa yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba masahabbai taimako na addu'a da zikiri game da makircin shedan sai abu na biyu game da ita wannan aya wanda Allah yake karantar da mu dangane da annabi Ayyub alaihi salam wato shine duk tsananin damuwar da ta same ka ka zama mai ladabi ga Allah wannan shine abu na biyu da Allah yake so a karantar da mu da yake ce ma annabi Muhammad wadhkur abdana ayyuba ka ambaci labarin bawan mu ayyuba me yasa zai ambaci labarin bawan mu ayyuba inji Allah tabaraka wa ta'ala yace izna da rabbahu saboda ya kira Allah anni masaniya shaytanu binusbin wa azab to kaga anan annabi ayyub yana da ladabi ga Allah me yasa aka ce yana da ladabi ga Allah ai shedan bashi da iko ya samu nasara akan dan adam sai da izinin Allah amma kaga shi annabi ayyuba bai ce ma Allah ya Allah ka ba ma shedan iko yana cutar da ni ba kaga inda annabi ayyuba ya faɗi wannan to yana nuna zalunci ga Allah yana nuna cewa Allah shi ya ba ma shedan dama yake cutar da shi kaga sai ya danganta cutarwan ga shedan bai danganta cutarwan ga Allah ba so mu zama masu ladabi komi tsananin cuta da za ta same ka kar ka danganta ta ga Allah kar ka danganta zalunci ga Allah idan da za ka dubi suratul anbiya inan ma haka ne saboda shi alqur'ani maganar Allah ne saboda haka ko ina ka taba a cikin alqur'ani za ka samu tsarinsa guda ne maganar Allah akwai hikima kaga anan yace anni masaniya shaytanu binusbin shaydan ya shafe ni da wahala ya shafe ni da wata cuta da azaba in ka dawo suratul anbiya ayat 83 Allah yace wa ayyuba iznada rabbahu anni masaniya durr a wancan gurin sai yace ya Allah cuta ta same ni kaga har yanzu zai bai ce Allah ka sa min cutan ba kace Allah ka dora min wahala wannan ba karamin kuskure bane kana danganta zalunci ga Allah kenan duk wahalar da zaka shiga abinda Allah yake karantar da mu shine karka danganta wannan wahalan ga Allah saboda me duk abin da ya samu dan adam shi ya jawo ya riga ya faɗa mana cikin alkur'ani duk abin da ya same ka kai ka jawo idan kaga alkhairi ya zo to kai wani abu sababin alkhairi idan sharri ya same ka kai wani abu sababi wanda ya jawo sharrin to dan haka yasa rashin janganta sharri ga Allah shi yafi dacewa ko da yake duk duniya ba abin da zai auku sai da izinin Allah amma kar ka yadda ka danganta sharri ga Allah kaga anan ya ce shaydan ya taba ni da cuta a suratul anbiya kuma fa sai ce anni masaniyad durr cuta ta same ni ai babu laifi kace Allah malaria ta kama ni ka ba ni lafiya kaga ai baka ce ka sa mun malaria ba ko ba haka ake ba Allah ba a danganta mummunan abu gare shi sai mai kyau sai ka danganta alkhairi ga Allah saboda haka yasa annabi ayyuba yace cuta ta same ni wa anta arhamur rahimin kuma kai ne mafi jinkan masu jinkai kaga anan ya danganta sharri ma wani to malamai suna mana matashiya akai saboda wannan yana daga cikin darasin da Allah yake karantar da mu game da labarin annabi ayyub alaihi salam misali ibnul qayyim al-jawziya a littafin bada'i'ul fawaid yana juz'i na biyu shafin 256 yace ba wai annabi ayyub bane alqur'ani ne gaba dayansa at-tariqatu al-mahuda fi al-qur'anil karim hiya anna af'al al-ihsan war-rahma wal-juda tudafu ila Allah subhanahu wa ta'ala abinda al-qur'ani ya karantar da mu duk wani abu mai kyau a mai da shi ga Allah saboda kai da rahama ce ta same ka ka mai ga Allah in ba dan kai ba Allah da ban samu aikin nan ba ka danganta aikin ga Allah idan ba dan ka warkar da ni ba da ban samu sauki ba kaga kai tsaye ka danganta waraka ga Allah saboda ka kyautatawa rahama da duk wani abu na ihsani da ya samu dan adam to dafu ila Allah sai a mai da su ga Allah fa yuzkaru fa'iluha mansuba ilai za a danganta su ga Allah a tabbatar da Allah shi yayi Allah kai ka bani lafiya wannan abu ne mai kyau saboda lafiya alheri ne amma ba za ka ce Allah kai ka sauka min da cuta ba saboda cuta ba alkhairi bane ba daidai bane ka danganta sharri ga Allah sai dai alkhairi wannan alqur'ani gaba daya haka ya tsara saboda haka in ka dubi yace kai tun daga Fatiha ma inji Ibn Qayyim al-Jawziya tun daga Fatiha karatun Fatiha da kake baka danganta sharri ga Allah ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici siratal ladina an'amta tafarkin waɗanda kai musu ni'ima da yake ni'ima ce sai ka danganta ma Allah ni'ima sai ka ce kai amma da ka zo maganan batarwa fa ghairul maghdubi alaihim waladdallin banda waɗanda aka yi fushi da su banda batattu baka ce banda wanda ka batar ba kaga amma wajen ni'ima fa sai ka ce an'amta wajen batarwa fa baka danganta shi ga Allah ba tun daga Fatiha ka gane abinda Allah yake karantar da mu ba a danganta sharri ga Allah subhanahu wataala in ka dubi surat shu'ara wanda wannan misalin mun karanta shi a baya inda Allah ya bamu labarin annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim yana gaya ma mutanansa waye Allah yace allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin ka gani Allah shine wanda ya shiryar da ni saboda shari'a alkhairi ne sai danganta ma Allah kai tsaye wallazi huwa yut'imuni Allah shine wanda yake ciyar da ni saboda ciyarwa alkhairi ne wa yasqin Allah shine wanda yake shayar da ni saboda shayarwa alkhairi ne kaga annabi ibrahim sai ya danganta ma Allah amma da yazo magana akan rashin lafiya fa sai ce wa iza maritu idan nayi cuta kaga bai ce idan ya saukar min da cuta ba sai ya danganta cutar maransa amma da ya tashi magana akan warkarwa fa sai ce fa huwa yashfin idan na kamu da cuta Allah shi yake warkarwa saboda warkarwa alkhairi ne saboda haka sai ya danganta ma Allah shine ibnu qayyim juziya yace fa nasabal khalqa wal hidayata wal ihsana bi ta'ami was saqiya ila Allah ta'ala annabi ibrahim sai ya danganta da halitta da shiriya da kyautatawa da ciyarwa da shayarwa da warkarwa annabi ibrahim duk ya danganta su ga Allah amma da yazo magana akan cuta fa rashin lafiya bai danganta ma Allah ba sai ya ce wa iza maritu wa lam yaqul amrad wa iza amradani sai ya ce wa iza maritu kaga da ya ce idan Allah ya cutar da ni ko ya sa mun cuta to kaga na an yi kuskure to sai zama ashe annabawa gaba ɗaya tsarin su guda ne shi yasa Allah yake cewa alqur'ani littafin sa ne da a ce ba daga wurin sa bane da an samu tufka da warwara zaka ga wancan annabin abin da ya faɗa kenan wannan annabi ma abin da ya faɗa kenan kai ba ma su ba hatta aljanu da Allah yake ba mu labarin mu'minan aljanu a suratul jinni abinda mu'minan aljanu suke cewa wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada saboda da suna tafiya sama suna kasa kunne su saurari abinda mala'iku suke faɗa da Allah ya aiko annabi Muhammad sai ya hana su to shine suke cewa a yanzu bayan sun musulunta kenan shin sharri aka yi nufi ga waɗanda ke doran ƙasa da aka hana mu jin maganganun mala'iku sharri aka yi nufi ai kaga ba su ce Allah ba ba su danganta sharrin ga Allah ba amma da suka tashi magana akan alkhairi fa sai suka ce am arada bihim rabbuhum rashada koko Allah mahaliccin su ya yi nufin shiriya ne gare su kaga kenan su kansu sun gane ba a danganta sharri ma Allah sai dai a danganta alkhairi ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda in ka dubi tarihin annabi Musa da Al-Khidr a lokacin suka shiga jirgin ruwa Al-Khidr ya fasa wannan jirgin kafin su rabu da Al-Khidr yake gaya mar dalili yace fa aradtu an aibaha ni nayi nufin in bata wannan jirgin saboda a gaba akwai wani kangaren sarki azzalimi wanda yake kwace jiragen mutane idan wannan jirgi ya zo yana da aibu ba zai karba ba amma kaga bai danganta aikin sa ga Allah ba yace ni nayi nufin in bata jirgin amma bai yi ba sai da umarnin Allah sai dai kuma bai danganta aikin sa ga Allah ba amma da yazo magana akan wani kago da suka tayar alƙaryar da mutanen gari suka ki musu liyafa sai cewa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha wannan kago da kaga na tayar kagon nan wato asali na wani mutum ne mutumin kwarai wanda ya riga ya rasu saboda haka karkashin wannan kago akwai dukiyar da ya barwa marayu da ya tashi magana akan marayun sai ce fa'ara da rabbuka Allah mahaliccinka ya yi nufi an ya buluga a shudda kuma sai yaran nan sun girma kafin wannan dukiyar za ta dawo hannunsu wa ya sakharija kanzahuma su fitar da taskar da babansu ya binne musu nan ma sai ƙara cewa rahmatan min rabbika wannan rahama ce daga wajen Allah su kaga shine fa ya tada kagon amma sai ya maida aikin ga Allah saboda aiki ne mai kyau amma wancan da yake aiki ne mara kyau fa fasa jirgin ruwa sai ce fa aradtu an aibaha ni nayi nufin in fasa jirgin saboda fasa jirgi zahiri ba abu ne mai kyau ba amma a baɗini yayi da wata hikima kuma ta amfanar so kaga anan babban darasin da ya kamata mu gane game da labarin annabi ayyo abubuwa guda biyu na waɗanda Allah ya saka a cikin wannan aya Allah ya sa mu gane to wannan labari na annabi ayyub alaihi salam shi ma ya samu riwayoyi waɗanda ba su inganta ba zaka gansu a littafan tafsiri misali ad-durr al-mansur na al-imam as-suyuti wa ghayruhu akwai litafan tafsirai da yawa wadanda kusan duka sun kawo to sannan haka nan al-litafan hadisi misali al-musnad akwai hadisi da aka samu kitabuz zuhd kai kitabuz zuhd na al-imam ahmad bin hanbal da kuma wasu litafai kamar litafin hadisi na ibnu asakir wanda yana da rauni an samu riwaya ta abdullahi ibn abbas musamman litafin tafsir al-imam al-qurtubi duk manyan litafan tafsiri sun bada irin wannan labari wanda ake danganta shi ga abdullahi ibn abbas to amma mafi yawa zaka samu labarin banu isra'il ne kamar yadda al-imam al-qurtubi ya faɗa al-imam al-qurtubi ya ce wa qala al-mufassiruna malaman tafsiri da yawa suna bada wannan labari cewa annabi ayyub kana rumiyan asali mutumin wato bature ne idan aka ce rumi ana nufin mutumin europe annabi ayyub alaihi salam to wannan labari ya taho a littafin al-imam al-qurtubi na tafsiri idan ka bude zaka gani yana bayani game da shi yace istafahu Allah bin nubuwa Allah ya zabe shi ya bashi annabci wa atahu jumlatan azima min as-sarwa fi anwa'il amwal wal aulad bayan Allah ya bashi manzanci kuma Allah ya bashi dukiya mai yawa Allah ya bashi dukiya da yara masu yawa annabi ne wanda ya samu wadata dan akwai annabawan da Allah ya musu kyauta ya ba su dukiya kuma ya ba su annabci kamar annabi Sulaiman alaihi salam to shi ma annabi Ayyub ya samu haka wa kana shakira li an'amillah mutun ne mai godiya ga ni'imomin Allah muwasil li ibadillah yana taimaka mu bayin Allah barran rahima mai kirki mai jin kai wa lam yu'min bihi illa salasatu nafarin amma inda wancan labari yake nunawa babu waɗanda suka gaskanta annabi ayyuba sai mutum uku kawai ba shakka ana samu irin waɗannan annabawa kamar inda manzon Allah ya tabbatar akwai annabin ma da ya gama rayuwarsa babu wanda ya bi shi ya zo shi kadai ya tafi shi kadai manzon Allah ya faɗi wannan to annabi ayyub a ce wasu ya samu mutane uku da suka gaskanta shi to shi shedan yana dai ta kokari ya ga cewar ya samu nasara akan ayyuba a yanda labarin nan yazo suka ce wa kana li iblisu mawqifun min as-sama'i sabi'a fi yawmi min al-ayami iblis yana da wani babban matsayi a sama ta bakwai saboda haka yasa idan labari ba gaskiya bane zaka ga akwai tukka da warwara da zaran an fara zaka iya gane labarin ma ba gaskiya bane wannan labari ne na ahlul kitabi wanda suke bayarwa game da annabi ayyub aka ce iblis yana da matsayi a sama ta bakwai فوقف به ابليس على عادته وقال الله له او قيل له عنه وترانا الله ya tambaye shi aqadarta ala abdi ayyub ala shay'in ko ka iya samun nasara akan bawa na annabi ayyub ka taba samun nasara akan shi Allah ke tambaye iblis kala sai yace ya rabbi wa kaifa aqdiru alai wa kaifa aqdiru minhu ala shay'in wa qadibta laytahu bil mali wal afiya ya za a yi in samu nasara akan ayyuba bayan ka yi masa jarabawa ka ba shi dukiya ka ba shi lafiya duk wanda aka ba shi dukiya da lafiya ai samun nasara akan shi zai yi wuya abinda nake so da kai in ji iblis falawibta laytahu bil bala'i da za ka jarabe shi da bala'i wal faqri da talauci wa naza'ta minhu ma a'taytahu duk abin da ka bashi din nan ka karbe lahala yake cewa lahala an halihi dole zai canza ga wannan halin nasa wa kharaja an ta'atika kuma ina tabbatar maka zai bar biyayya gare ka domin akwai mutumin da yake bin Allah saboda yana samu da zaran baya samu to bashi da maki sai Allah sallan ma ba zai ba Allah ka tsare mu to yake gaya ma Allah da zaka karbe ni'imar da ka ba ma annabi ayyub ta annabi ayyub ba zai bauta maka ba zai saba maka wato yana gaya ma Allah ai akwai mutumin da ni'ima ce da ka bashi yasa yake bautanka inda zaka amshe wannan ni'imar ba zai bauta maka ba shine sai Allah ya ce sallatuka ala ahlihi wa malihi to na baka iko akan dukiyarsa da kuma iyalinsa na baka iko akan su to babu shakka Allah in ba ya bada iko bane iblis ba shi da daman cin nasara akan kowa saboda ka cewar Allah ya bashi iko wannan babu shakka bai saba mu kaida ta alqur'ani ba fan hatta aduwullah saboda ka da iblis yaji haka sai sako doron duniya dama daga sama ta bakwai ne ya taho fa jama'a afaritul jinn ya tara kangararrun aljanu shedanu fa alamahum ya basu labari wa qala qa'ilun minhum akunu isaran fihi narun uhliku ma lahu wani shedanin yace to ni ka bani dama yana ga mai iblis in zama guguwa ta abin nan iskar guguwa ta inda zan hallaka dukiyarsa ka bani wannan dama fakana ya bashi dama ya zamanto dukiyar annabi ayyuba gaba da ta salwanta faja'a ayyub fi suratin qayyim malihi fa'alabahu bima jara annabi ayyub ya taho ya dubi dukiyarsa aka bashi labari dukiya ta halaka faqala sai annabi ayyub ya ce alhamdulillahi allazi huwa a'atahu wa huwa mana'ahu godiya ta tabbata ga Allah wanda shi ya bani dama kuma yanzu ma shi ya karba abin sa kaga kenan annabi ayyub bai danganta abin da ya faru ga wani ba face Allah tabaraka wa ta'ala shi ya bani shi ya karba summa jaa qasrahu bi ahlihi wa malihi fahtamala alqasra min nawahihi iblis da kansa ya taho fada ya taho gidan annabi ayyub da iyalansa saboda kai ya kifar da wannan gidan ya zamanto gida ya lalace kuma jama'ansa da yawa sun halaka saboda abinda iblis ya aikata wasa'ida iblis ila sama'i saboda ka iblis ya garzaya ya tafi sama saboda ya tabbatar ma Allah ai annabi ayyuba yayi butulci ai kafin ya isa tubar annabi ayyuba ta riga shi zuwa tubar annabi ayyuba ta riga shi zuwa yace ya rabbi sallitni ala badanihi da ya tabbatar wannan abin da ya madukiyar annabi ayyuba ba nasara sai ce ma Allah to ka bani dama game da jikin annabi ayyuba bani dama kala sai Allah ya ce kat sallatuka ala badanihi na baka damar jikin nashi illa ala lisanihi wa qalbihi wa basarihi amma da zuciyarsa da harshensa da idansa ban baka iko ba fa nafakha fi jasadihi saboda haka sai iblis ya busa jikin annabi ayyub busa jikin annabi ayyub sai kuraje suka feso mar to wannan lokaci shine annabi ayyub yake ce ma Allah massani ya shaytan shaytan ya taba jikina saboda kaga a yanzu ya busa jikinsa wanda shi yasa aka samu kuraje sun feso wa lam yakhlus ila shay'in min hashwatil batn amma bai samu ikon shiga cikin annabi ayyub ba saboda Allah bai bashi wannan damar ba li'annahu la baqa'a lin nafsi illa biha saboda idan da iblis ya samu damar isa ga cikinsa to kaga kenan annabi ayyub ba halaka ce ta same shi dan adam dole zai sha saboda ka Allah bai bashi iko ya samu nasara game da cikin annabi ayyub ba fa makasa kadhalika salasa sinin sai dai samu shekara uku yana fama da jinya falamma galabahu ayyub yayi ya batar da annabi ayyub abin ya gagara ita raba limraatihi sai ya ce to bari mu koma ta gefen matarsa me yiwa ta wannan nahiya za mu samu iko saboda haka yasa zaka ga sai ciwo yayi tsanani a lokacin ake rasa imani idan ciwo yana da dan dama ana zuwa asibiti ana aiki ranar da likita yace a koma gida ne mu magani ce to abin da yace mu je wurin malamai to ana dawowa gida sai bokai Allah ka tsare mu to wannan annabi iblis ya ga ya bai nasara ga annabi ayyub ba sai yace to bari ya koma ta gefen matansa saboda haka zaka ga mace ta shiga wannan lungu ta fita aje can gidan a dawo aje wannan kauye a hada mata saiwa da ganye da sauransu har dai ta fada tarkon boka tana nema wa mijinta magani kafin mutun ya mutu ya zama kafiri saboda dama abin da ya rage mai imanin nasa yanzu an karbe a aiko masa wani magani a ce ba za ka sha ba sai da ludayi to ludayi me gama shi da waraka me gama ludayi da waraka to duk abin da za a kirkiro wani abu a sa wani shi ake cewa shirku ta'sir shirka ne shirka ce mutane basu ma gane ba shirka ce a ce wannan magani ba za a sha ba sai da ludayin kora abin nan ba za a sha da ludayin karfe ba sai da yawwa to wannan halaka ce ya ludayin mene dumako to idan ka sa haka me ya bambanta su shine abin da Ibn Usaymin yake cewa shirku ta'sir kai ne ka kaddara ma abin yana tasiri saboda ka tunda ka kaddara yana tasiri ka yarda akwai mai iya yin wani abu wanda ba Allah ba kaga shirka ta fito to saboda haka sai koma gefen matarsa wa qala laha rana sai ya fito ya ce mata ni ne fa Allah ana ilahul ard ni ne Allah wanda ya duniya wa ana allazi sana'tu bi sahibiki ma sana'tu duk abin da kika ga wahalan da mijinki yake ciki ni nayi walau sajadti li sajadatan wahida abu dai kawai zaki ki mun sujuda sau daya lardattuki alaihi lardattu alaihi ahlahu wa malahu zan mayar masa da dukiyansa da iyalansa duk abin da ya rasa zan mayar wa hum indi suna nan a gurina wa arada laha fi batnil wadi zalika kulluhu fi suratihi saboda haka iblis ya bijiro mata a hanyarta ya tallata mata wannan manufa fa akhbarat ayyub dan haka da ta dawo sai ta gaya ma annabi ayyub alaihi salam kaji na hadu da wani wanda yace shine ma yayi duniya shi ya dora maka wahalan nan gaba daya yace mai sujuda dai kawai sau daya in dai na masa duk wahalakan nan za ta kare to kaga annabi ayyuba ya san cewar kenan an sha kwana ana kokarin dai sai an cutar da shi ya gane iblis ya koma ta gefen matansa fa aqsama an yadribaha in afahu Allah sai annabi ayyuba ya rantse sai na miki bulala 100 idan na warke sai na miki bulala saboda me abinda ka aikata sauraron me magana akan shirka shi ma laifi ne to anan labarin nasu yana da tsawon gaske zakaru kalaman tawila magana tana da tsawo zaka ga wannan labarin a tafsirin al-Imam at-Tabari zaka gani a tafsirin al-Imam al-Qurtubi Ibn Kasir duk kusan manyan littafan tafsirin nan sun kawo amma mafi yawan riwayoyi da aka samu labarin banu Isra'ila ne kamar wanda muka karanta sai dai akwai labarin da ya samu hadisi wanda ake danganta shi ga Abdullahi ibn Abbas ya zo wannan hadisin mawquf ya ta hukum marfu'un ila nabi sallallahu alaihi wasallam Ibn Kasir a tafsirinsa yana cewa duk inda labarin nan ka same shi to babu makawa yana da alaka da Yahudawa ko da kuwa labarin ya taho da isnadi kamar yadda ake danganta ma Abdullahi ibn Abbas kuma wanda ake ganin shi ya shigo da wannan labari ga musulmai shine Wahab bin Munabbih ya zo ta bayani Ibn Kasir yana cewa fi khabarihi shine wanda ya bada labarin Annabi Ayyub wanda cikin sa ya dauko ne daga Bible don Annabi Ayyub yana cikin annabawan banu Isra'il don haka in ka dubi Bible zaka ga labarin sa shine suke kira Job kamar yadda aka samu King David King Solomon wadanda ga labarin su na yazo a cikin Alkur'ani to labarin sa sai zaman to yana cikin Bible to shi ma annabi ayyub akwai wannan labari sai wannan malami ya dauko sai saka amma malamai da yawa sun yi martani game da saka irin waɗannan labarai a cikin tafsiri kamar misali ibn al-arabi a littafin sa ahkamul qur'an yace ma zakarahul mufassirun abinda malaman tafsiri suke bayyanawa min anna iblisa kana lahu makanu fi sama'i sabi'a a ce wai iblis yana da matsayi a sama ta bakwai ai kaga wannan ya zama tufka da warwara fa qawlun batilun ibn al-arabi yace wannan magana banza ce me yasa yace saboda alqur'ani ya karantar da mu li'annahu uhbita minha bil'ana Allah ya saukar da iblis daga sama kuma sai da ya tsine masa kafin aka saukar da shi wa sahita ila al-ardi saboda haka Allah madaukaki ya fushi da iblis ya saukar da shi doron kasa fakaifa yarqa ila mahallir riba sama wurin da Allah ya yarda da shi ne saboda haka yasa da iblis ya saba mishi sai Allah ya ce ya haramta masa zama a sama isa ko kasa to ya za a yi yanzu iblis ya samu matsayi har ma sama ta bakwai dan in kace sama ta bakwai wannan matsayi ne na manyan manzannin Allah kamar annabi Ibrahim alaihi salam shi yasa lokacin da manzon Allah ya isra'i ya tarar da annabi Ibrahim a sama ta bakwai to sai zama a wannan martaban a ce an kai iblis kaga da ji ka gane labarin ba gaskiya bane shine ibn al-arabi yace wa ya'lu ila sama'i sabi'a ila manazil al-anbiya fa yaqifu mawqif al-khalil in hadha la khatabun min al-jahalati azimun yace wannan maganar akwai jahilci mai girma a cikin ta sannan yake martani yace ya tambayi Allah ai Allah ne ya tambaye shi kai Allah ya tambayi iblis yace mar hal qadarta min abdi ayyub ala shay'in ka samu ikon batar da bawa na to ai kaga wannan bai dace ma da a danganta shi ga Allah subhanahu wataala ba domin tuntuni ai Allah ya alƙawarin iblis ba zai samu nasara akan bayinsa ba ya za a yi Allah ne zai tambayi iblis yake ce mai ka samu nasara kuwa akan bawa na wato ibn al-arabi ya dinga bada hujjoji ga kowace gaba na wannan labari labarin banu isra'ila da aka sa wajen game da labarin annabi ayyub wanda gaba ɗayansa ba shi da asali kuma bai dace a danganta shi ga annabawa ba to haka nan zaka gani ta bayanin al-qadi iyab mai littafin ash-shifa shi ma al-qadi iyab ya yi magana martani sosai game da waɗanda ke sanya labarin banu isra'il a cikin littafin tafsiri yace wallazi jarra'ahum ala zalika wa tazarra'u bihi ila dhikri hadha qawluhu ta'ala da Allah yace iznada rabbahu anni massaniya shaytanu binusbin shaytan ya taba ni da wata cuta wa azabin da kuma azaba falamma ra'awhu qad shaka massa shaytan miyagun malamai da suka ji cewa ai ga annabi ayyuba ya kai kukansa ga Allah cewa shaytan ya iya taba shi yace to sai suka samu gaban da za su shirya ƙarya inda za a batar da mutane Allah ka tsare mu saboda ka duk inda kake jin labari game da annabi ayyub akan cewa annabi ayyub alaihi salam shaytan ya samu damar batar da shi in dai ta labarin banu isra'ila ne wannan labarin bai ba gaskiya bane to dai abinda Allah yake karantar da mu shaytan ya cutar da annabi ayyub babu shakka dan shi yasa annabi ayyub bai kai kukansa ga Allah babban abin da zamu lura anan shine wata irin cuta ce ta samu annabi ayyub Allah bai faɗa ba kuma annabi Muhammad shi ma bai faɗa ba amma zaka gani a irin wannan labari akan cewar cutar da ta samu annabi ayyub akwai kuturta a cikin ta wanda ta kai ga sai da aka jefar da shi a juji aka jefar da shi a juji a bola to wannan ba gaskiya bane abinda Allah ya tabbatar mana shaytan ya cutar da annabi ayyub cutar wannan ta jikinsa ne ko ta ransa ne Allah da ya ba mu misali da cewar makircin shaytan bai bar kowa ba saboda ka mu dage wajen neman tsaronsa Allah ka samu samu da annabi ayyub ya kai kukansa ga Allah Allah ya amsa ko a'a me yace wannan yana karantar da mu duk tsananin damuwa karka yanke tsammanin samun waraka annabi ayyub ya kai damuwarsa ga Allah sai Allah ya ce urkud bi rijlika ka shura kafarka da ya shura kafarsa hadha muktasalun wannan na wanka ne baridun mai sanyi wa sharabun sannan kuma ga wani na sha in ka dubi tafsirin al-imamu shaukani fathul qadir al-imamu shaukani ya ce ar-rakdu ad-daf'u bir-rijli da larabci idan aka ce ar-rakdu ana nufin shurawa da kafa kamar misali mutum ya buga kafansa a ƙasa yuqalu rakaba dabbata birijlihi saboda kai sa idan dabba ta buga kafanta balarabi sai ya faɗi haka idza darabaha biha anan babu wanda zai gaya maka siffar yanda annabi ayyuba ya buji kafarsa din a ƙasa illa dai Allah ya ce ka shura kafarka a ƙasa kuma ya shura dan akwai wanda zai so ya san kokop shin yaya ma aka buga kafan to babu wanda zai baka wannan labari Allah dai ya fada mana ya sa annabi ayyuba yayi wani abu mai sauki a dalilin wannan abin ya samu waraka wato shi Allah yana iya baka sauki a kowane yanayi zai na iya baka sauki ta abin da kai baka yi tsammanin ma zaka samu saukin ba yanzu wa yake tsammanin zai samu sauki ta shan ruwa kadai ruwa ne kadai domin abinda Allah ya fada mana nan kenan ka buga kafanka da ya buga kafansa sai ruwa ya bubugo sai aka ce haza muktasal wannan zaka yi wanka ne baridin kuma gashi da sanyi zaka yi wanka in kai wanka kaga duk cutar fata za ta warke wa sharabun to an ce ya sake buga kafa mai wawawun dinnan adafi ne ga maganar baya ya sake buga kafar sa saboda ka ruwan ya sake bubugowa sai Allah ya ce wannan kuma na sha ne kaga in ya sha duk wata cuta ta ciki za ta fita kuma babu shakka hakan ne babu shakka hakan ne domin abinda aka fada da ake cewa ko da yake kalmar ruwa bata zo anan ba amma kalmar ruwa ta zo a hadisin manzon Allah saboda kai sa babu shakka wanka ne hadisi ya zo a sahih bukhari yana kitabul ghusl babu man iktasala uriyanan wahdahu fil khalwa al-imam bukhari yayi babi akai wanda yake nuna cewa babu laifi dan kai wanka tsirara a toilet idan dai kai kadai ne a cikin toilet din babu laifi kai wanka tsirara kuma a tsaye a makewayi sannan sai ya ce wa man tasattara fa tasattur afdal amma da zaka yi sutur da kanka din kai wankan da yafi sai kawo hujja da wannan hadisi na Abu Huraira annabi ke bada labarin annabi ayyub manzon Allah ya ce baina ayyuba yagtasilu uriyanan a lokacin da annabi ayyub yake wanka tsirara to kaga kenan ya tabbata cewar ruwa ne Allah madaukake ya bubbugar masa a bayan gida Allah ya ce ka buga kafanka da ya buga sai ga ruwa ya fito yana wanka ka buga ya sake bugawa sai ga ruwa ya fito aka ce sha to saboda Allah ya amsa mar duka bukatunsa ya yaye mar duka damuwarsa manzon Allah ya ce fa kharra alaihi jaradun min zahabin sai Allah ya tura fari zinari ne amma kuma na fari zinari aka tura ma annabi ayyo sai suka zo a siffan fara ba inda suke tsayawa sai makewayinsa jaradun min zahabin fari ne na zinari suna ta fadowa shi kuma annabi ayyub yana wanka dan ya samu lafiya faja'ala ayyubu yahtasi fi saubihi annabi ayyub sai ya bar wankan sai ya je ya dauko mayafinsa yana tara waɗannan fari na zinari yana ta tarawa wannan shi yake nuna maka san kuɗi ya fi lafiya fanadahu rabbu shine sai Allah ya kira shi ya ayyub alam akun aganaituka amma tara yanzu ban wadata ka ba shine sai annabi ayyuba yace bala haka ne ya Allah wa izzatika ina rantsuwa da buwayarka walakin lagina bi an barakatika ai albarkatika bata isana ni kam ji annabi ayyuba yace albarkanka ba za ta ishe ni ba kaga ya bada amsa mai kyau duk wata kyauta in dai ta Allah ne bata isan bawa saboda haka idan Allah zai baka duk duniyan nan akwai bukatar ka nemi ƙari saboda duk abin da Allah zai bayar rahama ne akwai riwaya da ta zo ya ce faqila lahu ya ayyub amma tashba'u wata riwayar aka ce yanzu kai baka koshi waɗannan zinari dan koda guda zinari ɗaya ne ba mamaki da ya ishe ka kai ka zama mai arziki sai ya ce wa man yashba'u min rahmatika to Allah waye kuma rahamarka take kosar da shi kaga Allah ne yake cewa yanzu kai baka koshi saboda zinari aka tura mai da yawa sai yana ta tarawa to Allah yake mar fada kai bai ishe ka ba sai ya ce to ina rahamarka za ta ishi bawa ai rahamarka ba ta kosar da bawa man yashba'u min fadlillahi azza wa jalla wata riwayar yace waye wanda zai koshi game da rahamar Allah to wannan kaga ya zo ta hadisin manzon Allah hadisi ne ingantacce saboda ka ya nuna cewar Allah ya warkar da annabi ayyub ya warkar da shi ba tare da ya je asibiti ba, a gida Allah ya kawo masa waraka. Dama sababi ne, ko da asibitin ma ka je sababi ne, saboda ka wankan ma da yayi sababi ne. In ka dubi tafsirin Ibn Kasir, yace wa ma kana ibtila'u ibtila wa ma kana ibtalahu ta'ala bihi min ad-durr fi jasadihi wa malihi wa waladihi hatta lam yabqa an jasadihi migrazu ibra salima. Ibn Kasir yana bada labari, yace jinyar da Annabi Ayyub yayi jinya ce mai tsanani, ta kai ga duk jikin Annabi Ayyub, babu inda zaka sa wanda fadinsa ya kai fadin allura wanda yake da lafiya. Duk jikin Annabi Ayyub, duk inda ka taba ciwo ne, siwa kalbihi, in banda zuciyarsa da Allah ya bar masa da lafiya. Walam yabqa lahu min halid dunya shay'un yasta'inu bihi ala maradihi, gashi babu dukiyar bare a je jinya, saboda zaka samu wani bayi da lafiya ko babu kudin ma da za a yi jinyar. To abin da ya faru da Annabi Ayyuba kenan, kaga wannan sai ya zama misali gare mu. Dan ka samu rashin lafiya baka da kudin jinya, Allah ya bada misali da annabin sa guda wanda ya samu irin wannan hali. Wama huwa fihi ghayra anna zawjatahu hafizat wuddahu liimaniha, matarsa ta tsare imaninta, matarsa kowa ya guje shi saura matarsa saboda imani. Fa kanat takhdumun nasa, saboda ka in gari ya waye za ta shiga gidajen mutane ta yi aikatau, bil ujra, in ta samu kuɗi, wa tut'imuhu, sai da ta yi cefane ta zo ta yi girki ta bashi abinci. Wa takhdumuhu, kuma tana mar hidima, bata ji kyamarsa ba saboda halin da ya shiga. Shine Ibn Kasir yace min samani ashara sana, sai da aka samu shekara 18 yana fama da irin wannan jinya. Yace waqad qila zalika fi malin jazilin wa auladin wa sa'atin, waqad kana zalika min qablu, wanda a zamanin da yana da dukiyar da ƴaƴa da mata da makusanta masu yawa. Fasuliba jami'a zalika, Allah ya karbe saboda ya gwada shi. Hatta ala bihi alhalu ila an ulqiya ala mazbala, Ibn Kasir yace sai da ta kai ga an jefar da shi ma a bola, shi Annabi Ayyuba. To wannan duk labarin asalin sa daga Isra'iliya ne. Hazihi almudda bikamaliha wa rafadaha raful qarib wal ba'id, wa dangi na kusa sun yi watsi da shi bare kuma dangi na nisa, illa dai wannan matar tashi. Fa innaha kanat la tufariquhu, ita wannan matar ba ta rabuwa da Annabi Ayyub sabahan wa masa'a, da safe da yamma, illa bi sababi khidmatin nasi, in kaga ba ta gurinsa to ta je aikatau, summa ta'udu ilai, qariban tana gama aiki ta samu abinci za ta dawo gare shi. Falamma talal almatalu, lokacin da al'amura suka yi tsanani, washtaddal halu, hali yayi tsanani, wanta hal qadarul maqdur, qaddarar da Allah ya diba mar na jarabawan ta riga ta cika, tammal ajalul muqaddar, sai da ƙaddaran ta cika. Ka duba ikon Allah, duk tsawon lokacin na Annabi Ayyub bai kira Allah ba, sai da aka samu wannan lokaci ya wuce. Sannan tabarra'a ila rabbil alamin, sannan Annabi Ayyub ya kai kukansa ga Allah wa ilahal mursalin, fa qala, wanda yazo a suratul anbiya, inni massani yadur wa anta arhamur rahimin, koko kamar yadda ya faɗa anan, rabbi inni massaniya shaytanu binusbin wa azab, ya Allah, shaitan ya taba ni da cuta, wato qila binusbin fi badani, wato Allah shaitan ya saka masa cuta a jikinsa, wa azabun, kuma ya saka mar azaba a dukiyarsa. Kaga kenan abin da ya bambanta waɗannan kalmomin. Idan yace shaitan ya taba ni da cutarwa da kuma azaba, cutarwan ta ina ne? Ta jikin shi. Azabar kuma fa ta dukiyarsa. Fa inda zalika, yana kai kukansa wurin Allah, istajaba lahu arhamur rahimin, sai Allah ya amsa ma Annabi Ayyub alaihi salam, wa amarahu an yaquma min maqamihi, ya tashi a wannan gurin da yake, wa an yarkuba yarkuda arda birijlihi, ya bugi kasa, ya shuri kasa da kafarsa. Fa fa'ala, da ya shuri kasa, fa an ba Allahu aina, sai gashi Allah ya bubbugar da ruwa a daidai gurin. wannan ruwan wa amarahu an yaktasila minha Allah yace ka dai ruwan kai wanka da shi fa azhaba jami'a ma kana fi badinihi min al'aza yana wankan duk wata cutar fata ta kau sai zaman to ya samu waraka thumma amarahu ya umurce shi fa daraba al'arda fi makanin akhar ya sake buga wani guri da kafansa ya shuri wani guri da kafa fa an ba'alahu aynan ukhra sai Allah ya sake fitar da wani mabubbuga wa amarahu an yashraba minha sai Allah yace ka sha daga wannan fa azhaba ma kana fi batnihi min as-su'i saboda haka duk abin da yake cikin sa kuma sai Allah ya warkar wa takamalatil afiyatu zahiran wa batina kaga yanzu kenan lafiya ta dawo ga lafiyar fata ga lafiyar zuciya ga lafiyar jiki iyaka abin da ya rage shine dukiyar da ya rasa to me Allah ya ce a gaba
wa ra'ana lahu amalahu wa mithluhu ma'ahum rahmatan minna wa dhikra ulil albab
Allah ya ce wa wahabna lahu ahlahu kaga tunda ya samu waraka cikakkiya to saura dukiya Allah ya ce sai muka yi mai kyautar iyalansa wa mislahum ma'ahum da ninkin su tare da su me yasa Allah ya haka rahmatan minna saboda wata rahama ce daga wurin mu wa dhikra li ulil albab kuma tunatarwa ce ga masu hankula kaga kenan ana tunatar da mu ne Allah ya yi ne domin rahama ga annabi ayyub sannan ana tunatar da mu in mun yi irin abin da annabi ayyub ya yi Allah zai mana mu ma shi yasa ya ce wa dhikra li ulil albab Allah ya mayar ma annabi ayyuba duk abin da ya rasa bayan ya mayar masa ma sai da ya ninka shi yasa Allah ya ce wa mislahum ma'ahum ninkin su tare da su a suratul anbiya aya ta 84 nan ma ya faɗi kamar abin da ya faɗa anan fastajabna lahu sai muka amsa ma annabi ayyub fakashafna ma bihi min durrin muka yaye mar cutar da take tare da shi wa atainahu ahlahu muka bashi iyalinsa wa mislahum ma'ahum kaga nan ma haka Allah ya faɗa ninkin su tare da su rahmatan min indina wata rahama ce daga wurin mu sai Allah ya ce wa dhikra lil abidina tunatarwa ce ga masu bautan Allah kaga anan yace tunatarwa ga masu hankali a can kuma yace tunatarwa ga masu bautan Allah to wannan shi ya nuna cewa duk abin da ya faru ga annabi ayyub inda za mu yi riko da abin da annabi ayyuba ya rike to babu shakka za mu samu ijabar Allah kamar yadda Allah ya amsa masa Ibn Usaymin a tafsirin sa a tafsirus samin juz'i na 12 shafin 198 dan in ka dubi tafsirin jallalaini abin da yake nunawa ahya Allahu lahu man mata min auladihi kuma ba shi kadai bane akwai littafin tafsiri da yawa da zaka ga suna cewa Allah ya rayar da iyalansa da suka mutu Allah ya rayar da shi abinda yasa suke fassara haka saboda Allah ya ce wa habna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum amma babu inda Allah ya ce ya rayar da matacce babu amma da ka gani a littafin tafsiri ja'ala al-mu'allif al-hibata bi ma'ana al-ihya da Allah ya ce wa wahabna lahu ahlahu mun bashi kyautar iyalinsa sai a canza ma'anar wahabna da ahyayna walakin fi hadha nazar shine ibnu usaymin yace babu inda Allah yace ya rayar da wani wanda ya mutu daga iyalin annabi ayyu bal al-ihya yahtaju ila subutil imata min qabl ba a cewa an raye wani sai idan akwai labarin an taba kashe shi babu inda Allah ya ce ya kashe iyalan annabi ayyub illa ta wancan labari na banu isra'il kuma labari ne wanda bai inganta ba saboda haka anan da Allah ya ce ya mayar masa iyalansa nan ma Allah bai ce ya raya su ba saboda haka babu kalman rayarwa Allah bai rayar da matacce daga cikin dangi koko iyalan annabi ayyub gare shi ba abinda Allah madaukake ya faɗa inna allaha wahaba lahu ahlahu haythu awau ilaihi ba'da an sharidu minhu ba'da a lokacin da ya talauce sun gudu ka san akwai matar da ba za ta zauna da kai ba sai idan akwai dadi idan za a wahala to ba gidan za ta zauna ba to iyalan annabi ayyub sun gudu da suka gudu sai Allah ya dawo mar da su Allah ya dawo masa da su wa laysa fil ayati ma yadullu ala hadha bal inna Allah wahabba lahu ahlahu kamar misali dan akwai wanda ko danka ne in halaka shiga zai gudu zai rabu da kai ba zai zauna ayi wahalar tare ba li anna ar-rajula bi sababil marad an-nafsi wa rubbama taqulu an-nafsi wal hissi sharada minhu ahluhu musamman idan aka ce ma mutun ya samu cuta cutar ta yi tsanani ta gagari jinya to zaka ga ƴan uwa ɗaya bayan ɗaya ana gudu har dai a waye gari babu kowa tare da shi kowa ya gudu ya bar shi to abin da ya faru da Annabi Ayyub kenan to amma da Allah ya bashi lafiya ya bashi kuɗi kaga za su dawo shine Allah ya ce to ya dawo masa da su saboda yanzu kam Annabi Ayyub ina ga a garin ba wanda ya kai shi kuɗi mutumin da ya samu aka yi masa ruwan sama na zinari kaga garin gaba ɗaya kowa zai dawo da masoyi da maki to sai Allah ya faɗa a ƙarshe ya ce me
wa qul min yadika dhibatan fadrib bihi wa la tahlak inna wa tadana sabra ni'mal 'abd innahu awwab
wa khudh bi yadika dhigatan Allah ya ce kuma ka riki tsuman giya ga hannunka wato dami ka riki dami a hannunka domin abdighu shine qabba damki guda min hashishin imma na ciyawa saboda haka sai a ce kamar mutum ya rike tsintsiya tunda tsintsiya zaka samu tsinke ne mai yawa aka hada aka daure to amma asali idan aka ce bugisan ana nufin kamar dami guda wanda za a iya rikewa da hannu na abin da ya shafi rassa na bishiya ba ciyawa ba wa huwa shimrah wa minhu qadib to wannan ya samu bayanin malamai daban-daban zaka gani a litafin majmu'u fatawa al-fatawa al-kubra ma haka yana mujallal na 6 shafin 187 malamin yace naqala ahlut tafsir malaman tafsirin da suka bada labari abin da ya faru annahu kana qad halafa wannan bayanin ibn taymiya kenan ba shakka annabi ayyuba yayi rantsuwa la in shafahu allah idan allah ya warkar da shi subhanahu la yadribanha mi'ata sautin yayi rantsuwa sai ya daki matar sabula la 100 me dalili to sai ibn taymiya yace lamma tamassala laha shaytan labaran da suka zo da bayanin daban-daban daga cikin labaran shaytan ne ya riki dagare ta wa amaraha bi nau'in min ash-shirki yayi umarni ga matar tayi wani abu na shirka lam taftil lahu saboda haka sai ta tafi ga Annabi Ayyub wato ta gaya mar da ta gaya ma Annabi Ayyub shine Annabi Ayyub ya gane shaydan ne ya hadu da ita yasa shi yasa yake son ita ta yi shirka dan dai ya raba shi da imani to shi yasa shi sai Annabi Ayyub ya yi rantsuwa wa hadha yadullu ala anna kaffarat al-ayman lam takun mashru'a fi tilka ash-shari'a shine sai Ibn Taymiya yace wannan ya nuna cewa a zamanin Annabi Ayyub ba a yin kaffara ka san kaffara ita ce madadin rantsuwan da kai to a zamaninsu babu kafara in ka rantse dole ka aikata abin kawai babu kafara kuma ba ma su ba hatta a jahiliya kafin zuwan manzon Allah larabawa ma ba su kafara sayyidina abubakar ma baya kafara wannan ya zo ta labarin aisha yassa take cewa sayyidina abubakar in ya rantse to sai ya aikata baya kafara ba fashi daga yaushe aka shar'anta kafara daga bayyanar manzon Allah amma a zamanin da babu kafara to gashi yayi rantsuwa sai ya mata bugu sai ya doke ta sau 100 lokacin da ya warke sai Allah ya karantar da shi yace wa khudh bi yadika dhighfan wato ka dauki wani dami da hannunka damin tsuman giya a hada tsuman giya guda 100 sai ya dauka da hannu fadrib bihi sai ka dake ta sau 1 kaga kenan kamar an dake ta sau 100 ne sai Allah ya ce mar wala tahnas kar ka warware rantsuwa domin ma'anar tahnus shine at-takhallu idan aka ce wala tahnas ana nufin kar ka warware rantsuwanka alhansu shine alkhulfu kar ka warware rantsuwan idan kai haka shikenan sai Allah ya bada sheda kansa yace inna wajadnahu sabira lalle mun samu annabi ayyo mai hakuri sai Allah yace innahu awwab ni'mal abdu bawan kwarai Allah yace innahu awwabu mai komawa ne ga Allah subhanahu wataala to wannan hukunci da Allah yayi ma annabi ayyub alaihi salam hukunci ne wanda malamai sun tabbatar ya auku a zamanin manzon Allah wanda mun karanta shi a bulugul maram ya taba tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu hadisin abu umama sahal bin hunayf wanda yake bada labari yace a garin madina kenan gidajen al-ansar aka samu wani mutum bashi da lafiya rajulun minhum ya dinga jinya hatta ubuniya har sai da ta kai ga yara mai gaba daya babu komai a jikinsa yanhallu badanuhu jikinsa ya narke ya rame fa'ada jilduhu ala adri ba abin da ke kan kashi sai fata babu matsa babu naman jiki ya kai makura ta wajen rama shi wannan mutumin to anan halin da ake cike zama shedan ya fizge shi a gidan da yake fa dakhalat alaihi jariyatun li ba'dihim sai ga wata baiwa wata budurwa ta shigo wurin ta shigo dakin budurwan wani daga cikin mutanen da suke wannan unguwa ka duba wannan hali na rashin lafiya da mutumin nan yake ciki amma saboda sharrin shedan sai da ya kama ita wannan yarinya yayin lalata da ita yayi lalata da ita wannan yarinya fa hashalaha fa waqa alaiha falamma dakhala alaihi rijalu qaumihi babu wanda ya sani amma saboda imani na sahabbai mutane na zuwa gaida shi sai ya zama hankalinsa ya tashi yanzu in zai mutu da wani haki zai mutu a matsayin fasiki wanda yayi zina a jinyar ma da ya mutu wannan abu ya tada hankalinsa fa akhbarahum bizalika saboda ka mutanen gida yasa aka kira manyan mutanen gidan suka zo sai ya ba su labari kuma bai taba aure ba shi ma saurayi ne yace musu kun ji faga dan ya aikin da na aikata saboda ka istaftu li rasulullah ku je ku samu manzon Allah ku nemi fatawarsa game da ni na tabbata shedan ya fizge ni kuma ni ba ni san in mutu a matsayin fasiki ga kuma halin da nake ciki na tsananin rashin lafiya idan za a mun bulala dari to nan ko guda biyar ma ba za a yi mai ba zai mutu yace fa inni qad waqatu ala jariya wa dakhalat alayya kuje ku gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wata budurwa ta fado daki ni kuma na yi fade da gare ta fa zakaru zalika li rasulillah saboda ka mutanen unguwa suka zo suka samu annabi suka gaya wa manzon Allah wa qalu suka ce to ya rasulullah ma ra'ayna bi ahadin minan nas min ad-dhurri misla alladhi huwa bihi ba mu taba ganin dan adam yayi rashin lafiya irin wannan ba suka gaya wa annabi ba mu taba gani mutun yayi samu cuta ya rame babu komai a jikinsa sai fata ba mu taba gani ba sai wannan mutum kuma gashi bai mutu ba law hamalnahu ilaika yanzu misali da zamu ce mu dauko shi ma mu kawo shi nan gabanka ya rasulullah suka ce latafassakhat idamuhu wajen daukansa din ma zai karerai saboda babu komi ya kare ma huwa illa jildun ala azmin babu komai mutumin nan fata ce kawai akan kashi sai manzo Allah ya ce to wannan idan aka ce za a masa bulala ai za a kashe shi abinda za a yi manzo Allah sai ya ce an ya'khudhu lahu mi'ata shimrakhin ku je ku nemo rassan dabino ku hada guda 100 saboda dama bulala 100 ne ga wanda bai taba yin aure ba idan yayi zina ku hada bulala 100 a daure wuri guda fa yadribuhu biha barbatan wahida sai a buge shi sau daya to shikenan wannan ya dauke mar bulala 100 kuma wannan yana sahihu sunan abi daud hadisi na 1472 kaga ya nuna annabi yayi aiki da wannan hukunci yayi aiki da abin da yazo a cikin labarin annabi ayyub alaihi salam wannan ya nuna cewar idan hali ya kai hali ta inda babu yadda za a yi a saukar da hukuncin Allah sai ta wannan to ana iya aikatawa yazo ta bayani ibn qayyim al-jawziyya a littafin igasatul lahfan yana igasatul lahfan mujallal nabi shafi 98 yana cewa amma qissatu ayyub labarin ayyuba alaihi salam falaha fiqhun daqiqun labarin annabi ayyuba yana da fiqhu yana da fa'idoji na ilimi masu yawa a boye babu mai sanin su sai mai zurfin ilimi labarin annabi ayyub yana dauke da ilimi mai zurfin gaske yace fa inna mar'atahu yanzu in ka dauka ita matar annabi ayyub لشدتي كانت لشدتي هرسها على آفيته سبو دا تسننن سو دا تكي مجن تيوركي و خلاصته من ذاته يسامت أركك يسامو وركا غاينه رش الله فيانسا تلتمس له الدواء بما عليه سبو داك ستنا تنم ما قنقنا ميكي كرنت الدمو غريني مما غني أنا إيا فاتا واغ شركا mai hattara kaga Allah nake karantar da mu da wannan labari sannan kuma yana karantar da mu ita mace mai tausayi ne ba abin mamaki bane boka ma ya samu nasara akan ta saboda tsananin tausayin dan ta ya warke ko mijin ta ya warke duk abin da za a ce ta yi za ta yi amma kai ba za ka bi ta ba kai a matsayin ka na mijin ta ko dan ta dan ta zo da wani abin da ya zama shirka ba za ka bi ta ba koda kuwa za ta yi fushi ne kuma koda mahaifiyarka ce ba za ka yi biyayya akan sabon Allah ba kenan ya nuna maka duk inda cuta ta yi tsanani to shedan yana kwadayin ya samu dama a wannan gurin yana kwadayin ya samu dama yana daga cikin abin da ibnu qayyim al-jawziyya yake cewa saboda haka amma da yake ita matar annabi ayyub Allah ya karfafe ta da imani a lokacin da shedan ya ce mata ta yi sujuda ba ta yi ba wa qala ma qala akhbarat ayyub alaihi salam tace bari in je in nadawo in ya yadda zan yi so kaga ya nuna kenan ba duka matan ne suke rasa imani ta wajen neman magani ba saboda haka ta tazo ta gaya mar fa qala sai mijin nata yace innahu shaytan ai shi wannan mutumin da ya bijiro miki ba dan adam bane shedan ne summa halafa to a wannan lokacin ne shi kuma annabi ayyub yayi rantsuwa la in shafahu Allah ta'ala la yadribannaha mi'ata sautin idan Allah ya warkar da shi to sai ya mata bulala 100 fa kanat ma'zura sai ibnu qayyim al-jawziyya ya ce in ka dube ta zaka ga cewar matan tana da uzuri akai akai muhsina fi sha'nihi sannan gashi mai kyautatawa ne ga mijin don haka abinda ta yi ba cutarwa ne gare shi ba ta yi kokarin wato ta taimaka ne gare shi saboda haka tunda Allah ya taimake shi sai Allah ya taimake ta ita ma saboda kyan halin annabi ayyub Allah ya warkar da shi ita kuma fa inda a ce Allah bai taimake ta ba kaga bulala 100 za a mata to ita kuma ta yi wahala ga mijinta ita ma sai Allah ya taimake ta sai Allah ya sassauta mata wancan rantsuwa na mijin zai mata bulala 100 sai Allah ya ce ga wata hanya da zaka za a samu sauki kaga ya nuna cewar duk mutumin da yake taimakon wani to Allah zai taimake shi in ya gyara zuciyarsa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك